mita 88 da dugo 5 da lafin mura zamani Abubakar Sabo dauke da rahoton wasu shari'u da suka gudana a babban kotun shari'ar musulunci dake Hotoro kusa da masallaci akwai wasu matasa guda biyu wato Suleiman Abubakar da kuma Mus'ab Ahmad wadanda dukkan celoli ne wanda aka gurfanar da su akan a gaban wannan kotu da tuhumar sata babur din wani matashi mai suna Idris Muhammad dan gwardawakin Dakata bayan kuma an karanta musu hukuncin tuhumar tun a baya sun musanta wannan yasa kotun ta ba su rantsuwa suka kuma rantsi kamar yadda ya gudana a kotun babur din dai an masa kiyasin kuɗi da ya kai naira 220.